I saw you at my show last Friday. I didn't think it was true, but I'd fallen for you. And I asked you to dance on my break. You spun around till my stomach couldn't take it anymore. Oh, I'm all yours. But right then and there, I'd write you a song. It's rather quite simple, so you can sing along. It goes ba da 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 ba dum bum. Yes, ba da 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 ba dum bum. So sing along with me, my darling. You're rather quite sweet, and you made my heart fall to the floor. Oh, I'm all yours. Ba da 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 ba dum bum. Da 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 da. It's been a month since I've last seen your face. Our song is like a music box with gears and pins moving us around. But when it's open, it plays me in that special day. Oh, 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 oh. Take me away. Ba da 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 ba dum bum. Ba da 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 ba dum bum. Ba da 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 da